أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 4 da watan Sha'ban, 4 ne ko ina ga 4 ne ina ga kai naman ce ko nan shekara ta 1446 Hijriya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Zan mu shiga cikin wannan shine da su man 181 ina ga 181. Zan mu shiga cikin sabon kitab, Kitabul Janaiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kitab ne na 23 a cikin wannan littafi. Tun farkon darasi mun ga cewa Sahih Al-Bukhari yana kumshe da kitabu kaza gomiya 9, 102 kenan. To wannan na 22 ne cikin 102 Kitabul Janaiz. Al-Imam Al-Bukhari ke cewa babu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, baban da ke bayanin wanda ya kasance karshen zancen shi ita ce la ilaha illallah. Waqila li Wahab ibn Munabbih, ake ce ma Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul janna, shin wai la ilaha illallah ba ita bace mabudin aljanna? Qala bala, yace eh haka ne, walakin laysa miftahu illa walahu asnan, sai dai yace babu kowane mabudi sai ya kasance yana da haƙora guda biyu, in dan kile ne sai ya kasance yana da haƙora guda biyu. Fa in ji'ta bi miftahu lahu asnan futiha lak, idan ka zo da mabudi wanda dan kile wanda ya kasance yana da haƙoran shi guda biyu, sai ya bude maka, sai a bude maka. Wa illa in ba haka ba, lam yuftaha laka, ba za a bude maka ba. Kenan abinda nan Wahab ibn Munabbih yake nihi, Allah mashi rahama da jin kai, shine cewa duk wani kile da ka gani dan kile ba kwadan ba, dan kilan da ake sa ya bude kana ganshi da haƙora, to in ka sa shi da haƙoran shi lahiya lau bai da matsala ya bude maka, to kuma ina an aka daddatse aka cire wannan haƙoran na dan kile ba za a bude maka ba. To wannan shi yake nihi, idan la ilaha illallah ta zo da sharuɗanta da ayyuka da Allah ya gindaya wanda abubuwan da ba su warware ta, ta zame maka mabudin aljanna. In kuma kana la ilaha illallah ka zo da babu ayyuka, ba kiyaye sharuɗanta, ba kiyaye dokokinta, la ilaha illallah ce bata hana ka shirka ba, bata hana ka tsahe-tsahe, bata hana ka ba zuwa wajen boka, so wannan ba za ta bude maka ba, ba za ta zama da sababin bude maka ba. Shi Wahab ibn Munabbih yake mishi, yake nihi, Allah mashi rahama. Bukhari, Allah mashi rahama, ya buda da wannan athar din. Kai hadisi na farko da zai kawo shine hadisi na 1237. Al-Imam yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il, haddathana Mahdi ibn Maimun, haddathana Wasil al-Ahdab an al-Ma'rur ibn Suwaid an Abi Zar radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atim min Rabbi, yace wani mai zawwa ya zo mana daga Ubangiji na, au qala bashar fa akhbarani, ya bani labari, au qala basharani, ko kuma yace ya bani al-bushr, kenan shakku daga marwayci, annahu man mata min ummati, cewa duk wanda ya mutu daga ummata al-ummata, la yushriku billahi shay'an, bai shada abautar Allah da komai, dakhala aljanna, zai shiga aljanna. Qultu, sai na ce, wa in zina wa in saraka, ko yayi zina yayi sata? Qala wa in zina wa in saraka, ko yayi zina yayi sata. Kenan wannan yake nihin cewa da zina da sata zunubi ne wanda ba zai hana shi shiga aljanna a ƙarshe ba, koda an mishi zunubi azaba daidai gurgudan zunubin shi. In kuma rahama Allah ta riske shi ya mishi gafara tun karan farko ya kasance ya samu shiga. Yace wa in rajima anfu Abu Zar, a wata ruwaya ya koma Abu Zar yana ce ma Annabi, wa in zina wa in saraka, sai da ya faɗa har so uku yake ce mishi eh wa in zina wa in saraka, ya ƙara cewa wa in zina wa in saraka, yace eh wa in zina wa in saraka, wa in rajima anfu Abu Zar, yace ko da Abu Zar rin yaki. Hadisi na 1000, wannan hadisin Al-Imam Al-Bukhari ya huddo shi a cikin gurare guda 9. Hadisi na 1238 Al-Imam yake cewa haddathana Umar ibn Habs, haddathana abi, haddathana al-amash, haddathana shaqiq an abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ma ta yushrik billahi shay'an dakhala an-nar, yace duk wanda ya mutu yana shirka da Allah zai shiga wuta. Qultu sai nace ana ni man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna. Duk wanda ya mutu bai shirka ga Allah zai shiga aljanna. Wannan ya dauke shi ne daga mafhumul mukhalafa na maganar Annabi alaihi salatu wassalam. Wanda wannan hujja ne ga malaman usulul fiqh kan suke cewa mafhumul mukhalafa hujja ne saboda gashi ya kirkiro wata magana kalkashin mafhumul mukhalafa na maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ga ta can ma balle tana da wani hadisin ta daban. Wannan sune hadisai guda biyu da al-Imam al-Bukhari ya kawo al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulakin a cikin at-Tawdih yake cewa tarjamatul babu ba'dun min hadisin sahihin akhrajahu Abu Daud. Kulla tarjama abunda Bukhari ya kulla tarjama da shi cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, wanda karshen zancen shi ya kasance shine la ilaha illallah. Wannan tarjama haka yazo a hadisi kyarar a cikin sunan Abi Daud, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda karshen zancen shi ya zama la ilaha illallah ne zai shiga aljanna. Hakim yace sahihul isnad. Wannan mu duba mu gani al-Imam al-Bukhari yana daga cikin manhajin shi, idan hadisi bai cika sharadin shi ba sahihi ne, amma bai cika sharadin asayo shi ba, sai kulla muku babu da shi kalkashin tarjuma sai huddu hadisan da suka cika sharadin shi. Kenan ya baka fa'ida, wancan ya inganta na san da shi, na kulla tarjuma da shi, kuma ma'anarsa ɗaya da wannan da zan kawo, amma dai bai cika sharadi na ba zan kawo shi ba, saboda shi gayatu siha ne, a'ala gayatu siha al-Imam al-Bukhari yake huddawa karshen inganci. Wannan wakila li Abi Zur'a, ake cewa Abu Zur'a, an ga ma al-Imam al-Hafiz Abu Zur'a Tarrazi Allah mashi rahama, manyan malaman hadisi wanda sune jagorori na ilimin hadisi, a wajen rasuwar shi aka kawo hikaya wadda akhbarna biha al-wajihi al-awfi. Wajihi al-awfi ya bamu labarin wannan hikaya tarara mushafahatan gaba da gaba. Yace daga Ibn Abi Rawaha da Ibn Rawaja amma ana salaf khabarna salafi, yace Abu Ali al-Burdani ya bamu labari, Ibrahim ibn Hannad an-Nasafi ya bamu labari, ya kawo har zuwa dai Abu Abdullah Muhammad ibn Usman ibn Wara Ar-Razi ibn Wara Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yace hadartu ma Abi Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi, inda Abi Zur'a yace da ni da Abi Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi mun halarci rasuwa Abu Zur'a Ar-Razi, wa huwa fi nazai, yana cikin halin rishin amsar rai ana hamatsuwan gakin shi karshen ran shi. Qultu sai nace mishi, sai fa qultu li Abi Hatim, nace ma Abu Hatim, dukkan su abokan juna ne wajen ilimin hadisi, manyan malaman malaman su Bukhari ne Allah musu rahama, su ne jigo a ilimin hadisi, mai tarjama Ibn Abi Hatim wanda baban shi yake da Ilal Ibn Abi Hatim, wanda yake ta tambaya sa'altu abi wa Aba Zur'a, sa'altu abi wa Aba Zur'a, to wannan Abu Zur'a kin shine baban nashi. Yace ta'ala tanu lakinu shahada, zo malakana mishi shahada tun daga shi dai yana kusa da mutuwa. Faqala Abu Hatim, sai Abu Hatim kice anni la astahi min Abi Zur'a an ulakinahu shahada, ni ina jin kumya Abu Zur'a a ce kamar ni illakana mishi shahada. Yace amma sai dai taho hikimar da zamina tazakarul hadis, mu zo mu rika muzakara hadisin da aka rawaito mai cewa man kana akhiru kalamihi la'allahu idza sami'ahu yaqulu, mai yiwa idan yaji hakan kin sai ya fada. Sai na fara ina cewa haddathana Abu Asim an-Nabil, haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far fartajja alayya al-hadith hatta ka anni ma sami'tu wa la qara'tu. Yace da nazo wajen wannan sanadin kawai hadisin ya rikice mini kamar ban karanta shi ban taba sanin shi ba. Fa bada Abu Hatim, he Abu Hatim ya kama ya ci gaba ce haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Abu Asim an-Nabil, yadda Allah musu rahama suke hardace da hadisi, yadda gardi yake hardace da Qur'ani, ko da an samu wani ya rude ya baci karatu ya kubuce mishi yayi ya kasa, to wani zai kama ya ci gaba. To amma su abun mamaki cikin hadisan Annabi alaihi salatu wasallam, miliyayyukan sanadi daga ya cije mishi ya san wani sanadi ne yake ni. Daga Abdul Hamid ibn Abi Ja'far fartajja alayhi ka annahu ma qara'ahu, shi ma ya fara ya ce haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Abu Asim an-Nabil, an Abdul Hamid ibn Ja'far, yace fartajja alayhi ka annahu ma qara'ahu, shi ma ya rikice mishi kamar bai taba karanta shi ba. Su biyu suka taho su karanta su muzakara hadisin dan ya zama ya talqinin shahada ga malan, kuma gashi dukan su hadisin ba a kai ga matani ba a sanadin, dan saboda sun rude suna cikin babban abokin sa babban malamin sa na ilimin hadisi zai rasu. Kenan dole zai kasance kamar yadda Umar ya samu rudewa zan mu gani a rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ana zuwa nan gurin mara lahiyi shi Abu Zur'a, fa bada'a Abu Zur'a, sai Abu Zur'a ya tashi fa kare kece musu, shi ya kama hadisin yace musu haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Abu Asim an-Nabil, haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Arib an kasir ibn murra an mu'az ibn jabal qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah yace wa kharajat ruhuhu ma alha da haƙarmin nan na ƙarshe da ran shi tare suka huta qabla an yaqula dakhala aljanna kahin ya kai cewa dakhala aljanna kenan dan Allah ya tabbatar da cewa ita ce dai ta zamana akhiru kalamihi cewa dakhala aljanna kin ma bai yi da sa fada shi ba a cikin hadisin sai ran shi ya huta a daidai nan wazalike na an samu fa'ida biya tana musu sanadin da suka mance kuma bukata ta biya wanda ake nema yace ran shi ya huta wazalika sanati sanan wannan ko a shekara ta 262 aka yi haka ya rasu Allah mashi rahama da jin kai wa qaulu wahab wa qafi hadisin marfu magana wahab wacce da ma'ana wannan ya kawo mana bukhari wakila li wahab alaysa la ilaha illa miftahul janna to wannan magana tashi ta zo a matsayin marfu'i cewa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam a ruwaya baihaqi ta hanyar mu'az ibn jabal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da ya tura shi zuwa ga yaman yace mishi kai zakka je ma wasu mutane na ahlul kitabi fa yasalunaka zasu tambaye ka gami da mabudin aljanna kace musu ita ce la ilaha illallah yace sai dai kowanne mabudi yana da haƙura in ka zo da haƙuran shi a buɗa maka in kuma babu haƙura an kare da yasu ba za a buɗa maka ba to sai dai kuma wannan hanya ta cewa ya zo a matsayin marfu'i annabi ne ya faɗa akwai magana shi yasa bukhari bai kalle ta bai kawo shi a matsayin magana wahab ibn munabbih kadai haka ahmad ya huddo shi da bazzar cikin albaharu zakhar da dabarani cikin addu'a duka sun huddo shi a matsayin marfu'i daga mu'azu mu'azu yace annabi ya ce kaza yace matsala hadisin shahar lam yasma amin mu'azun shahar bai ji ba hadisi daga mu'azu akwai inqida'i kenan a cikin sahih bukhari bai huddo shi a matsayin marfu'i ba al-hafiz al-bazzar haka ya faɗa abu na gaba abu nu'aym ya faɗa cikin littafin shi a hawalul muwahhidin al-muwaqqinin yace anna asanu hazal miftah fi ta'at al-wajiba miyal qiyam bi ta'ati Allah wa ta'ad yatiha wal mufaraqati lil ma'asi wa mujanabatiha a littafin shi abu nu'aym ya fassara mana me ake nihi da mabudan na la haƙuran na la ilaha illallah yace wannan haƙoran su ne ayyukan da'a na wajibi wanda zaka yi tsaye da aikin Allah ka bada haƙin su kuma ka rabu da saban Allah ka nisance shi wannan shine haƙoran la ilaha illallah ibnu battal yake cewa idan yana nihin al-asnan haƙora su ne ka'idodin da aka gina ta aka gina la ilaha illallah shine imani da rukunan shi sabanin wanda suka je yan wuce gona da iri yan murji'a da jahamiyya da suke cewa al-fara'id laysat imanan farallai ba imani bane alhaliku Allah ya kira su da cewa imani wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum yana nihin sallaku zuwa baitul maqdis innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu yace isti'zanuhu lahu amalan neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne aka kira su da mummunai dalilin wannan aikin da suka aikata daudi yake cewa Allah mashi rahama qaulu wahab bi ma'na at-tashdid ma'ana wahab ma'ana shi shine tsanantawa mai yiwa hadisin abu zarr bai iso mushi ba da hadisin itiban da hadisin mu'az anura da ma'anarsa da kyau cewa man kana la ilaha illa Allah man qala la ilaha illa Allah mukhlishan min qalbihi fa huwa miftahul lahu asnan duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana tsarkake da ita to wannan shine mabudin ta yake wanda yake da haƙura biyu ba dan manahuci bai faɗa yace illa annahu khallada sai dai ya cakuɗa da kaba'ira hayyan mutu yana bisa akan su to wannan sai zamana rukunnanta haƙoranta ba cikakku bane haƙoran la ilaha illallah ba cikakku bane faraba ma dal ilahu mai yiwa wajen cikawa maganin yayi tsawo waro ma sura lahu fatahu bi fatana yiwa a sauƙaƙe mushi budewa a cika mushi la ilaha illallah da farala ta Allah an rawaito daga ma'ana abin da yake nihi anan wani zai je da kaba'ira gobe kiyama tana yiwa kamar da mai risala ya faɗa wanda mutu yana aikata kaba'ira yana cikin mashi'a Allah in ya ga dama bai tuba ba ma'ana in ya ga dama Allah yana yi mishi gafara da rahama shi duk da babu tuba amma yana kalkashin mashi'a ta Allah an rawaito daga Abdullah ibn Ma'aqil yake cewa Wahab ibn Munabbih ya kasance jalisan yana zamne cikin majalisin Abdullah ibn Abbas aka tambaye shi aka ce shin mabudin aljanna ba la ilaha illallah bane yace eh haka ne na samu cikin at-taura sai dai ittakhazu lahu asnanan ku samu mata haƙoranta ibn Abbas ya ji wannan asnanuhu wallahu indi yace ina rantsuwa da Allah mabudanta a wajena su ne shahadatu Allah ilaha illallah ce ita ce mabudin wa sani nabi asalatu huwa qantara salla ita ce gadak wa salisu na uku azzakatu huwa dahur ita ce tsarki zakka kenan na hudu azmi wa huwa aljunna shine kuma garkuwa wal khamis nabiyar kin aljihadi shine jihadi na shidda shine umarni da kyakkyawa da hani da mummuna na bakwai shine da'a kuma ita ce isma na takwas shine wanka daga janaba shine sirrin da Allah ya dauka tsakanin shi daga bawa yace wa qarhaba malla sunna lahu haza wallahu asnanu yace wannan duk wanda bai zo da hakoran nan ba ya tabe yayi asara ko da yana hadan la ilaha illallah ina rantsuwa da Allah yace wannan sune hakoran la ilaha illallah wa huwa yuhibduhu mastab'ada min annahu laysa muwafiqut tabu billazi fihi to wannan sai ya bayyana mana wanda suka tahi kan cewa ya dace bai dace ba da wannan afarkin da Bukhari ya kawo bai dace ba da baban da ya kulla cewa wanda zancen shi ya zama karshen zancen shi la ilaha illallah sannan ya mutu a haka yana dalili akan cewa ya fade ta koda bayan wa mata ala tiqadi haka zalika ya mutu akan kudirin ta akan haka kenan idan muka fahimci cewa wannan sune hakoran na la ilaha illallah to anan zan musan menene da yasa Bukhari ya kawo wannan afarkin yasa shi kalkashin tunda kaga bai kumshi ba afarkin gaba daya zancen wanda zancen shi ya zama karshe la ilaha illallah bai kumsa ba to amma inda zai kumshi wannan idan muka san menene ma'ana asnanu hakoran na la ilaha illallah shine mutu a rayu akan wannan ayyuka a cikin shi akwai hadisin Usman cikin sahihi Muslim marfu'i annabi yace man mata huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya mutu ya san cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah sani ma'ana kuduri na zuciya kudurce dan kawai wasu su dau suna daukan hujjar shi yan bid'a naman ta ko murji'a ne wanda suka dauka cewa mujarradun hadaqin matukar ka sani al ma'arifa kadai tana mai da mutun immunmuni cikakken immunmuni kuma wannan yasa su suka tai har cewa fir'aun ma cikakken mummuni ne tunda Allah ya ce mishi wajahadu biha wastai kanata anfusuhum zulmun ulwa wastai kanata Allah ya tabbatar mishi cewa yana da yaqini a zuciya san cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kenan mujarradin sani kawai shine imani wa fihi mahadis cikin akwai hadisi wanda yake cewa laqinu mutakum la ilaha illallah kulaqana ma matatunku la ilaha illallah wannan duka mazin zai mamaki matukar kana karatu ka ga maganganu kala kala na wanda suke batattu wanda ba su da abin nan dole sai mutun yayi karatu zai bambance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba wani zai ga bako kalma a ce fir'aun ma mummuni ne mai cikakken imani mako a wajen su wanda da shi da jibril duk daya da shi da annabi muhammadu imanin su duk daya tunda ma'arifa ce mujarradin ma'arifa ce na uzubillah kuma suna ganin bai karuwa bai daduwa wannan irin wannan akwai mazhabin yan falsafa wanda suke ganin cewa duk wani sharri duk wata wahala suna ganin cewa ai mun ga mu a musulunci biyayya ga ma'aifa wajibi ce to akwai yan falsafar da suka ce cewa ba maƙiyinka a duniya kaman ma'aiki ga ba ma suke da uwa su me yasa dan duk wahalar da zaka sha a duniya shi ya zama sababin zau shi ya zama sababin zau ka ga gamu da wahalar nan da bai aiho ka baka sha wannan wahalar ba to duka wannan me ya kawo maganganu na bata wanda ba su tushe mugun tunani wanda bai cika ba da ayoyin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga wannan laqinu mautakum la ilaha illallah ibn majah ya huddo cewa alhalimul karim subhanallahi rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin hadisin bukhari ya huddo shi a karshen cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata yaj'alullahi nidan dakhala annar duk wanda ya mutu yana sama Allah kishiya zai shiga wuta sai nace ni kuma inji marawaici yace Abdullah yake cewa ni kuma nace wanda ya mutu bai sa ma Allah kishiya zai shiga aljanna haka nan aka sun wannan kuma ya zo a cikin wata ruwaya daban wa fihi raddun a ciki akwai raddi akan cewa ibnu ga wanda suke cewa ibnu mas'ud sami'a ahadul hakamain ya ji ɗaya daga cikin masu hukunci guda biyu farawahu wa damma ilayhi alhukm alakhar hukumain kai sai ya dauko ɗaya gama da ɗaya kiyasi ne akan qawaida ta shari'a sai dai zahirin magana wa hiya alula hafizaha marra wa hiya alukhra ya hardatu wancan da wancan duka maganganun annabi ne ba istinbadi bane yayi idza ta qarara zalika idan wannan ya tabbata to ijma'i yayi tsaye akan cewa duk wanda ya mutu a wajen mutuwar shi ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna lakin ba adal fasl bainal ibad sai dai bayan an yi hukunci an yi shari'a an yi mizani an yi siradi ba wai daga mujarradin mutuwar ba dan daga mutuwa ai barzakho ne kaje ba lahira ba to balle a ce daga ka mutun wannan sai zuwa aljanna ba wannan ba ana nihin bayan an yi hukunce hukuncen da Allah zai tsara a cikin gobe kiyama kuma yace cikin shi akwai raddi ga ƴan shi'a da ibadiyya da mafi yawancin khawarij da suke cewa masu kaba'ira da masu zunubin Allah daga cikin mummune za su dawwama a wuta har abada ba za su huta ba Qur'ani yayi furuci ƙarar da ƙaryata su inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hujja a gare su cewa qabulul amali yaqtadi sawaban amsa aiki yana nuna cewa za a baka lada akan shi wa takhalidu yanafidi dawama ku a wuta yana kore wannan annabi ya ba mu labari yana cewa inna allaha la yazlimu misqala zarra allah bai zalimci daidai da kwayar zarra in kyakkyawa ce lullum ka ta yake yace wa tarkul musuba ala al-ihsan la yaliqu bir rububiyya a ce kuma an bar kin baka lada bayan ka kyautata bai dace ba amma allah annan munin zatan a magana abdullahi dan abbas ta gabata akan cewa dalilul khitab ne wa isbatul qiyas da kuma tabbatar qiyasi malaman usulul fiqi kamar yadda na faɗa da shi suke yi akan dalilul khitab da kuma isbatul qiyas faɗa abu zar yake cewa wa in zana wa in saraka la yazni zani uhu hina yazni wa huwa mu'min yace ya ambaci wannan ne abu zar ba itiradi ga annabi ba cewa wa in zana wa in saraka saboda ya ji wata magana ta annabi yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai taɓa yin zina ba a lokacin da yake matukar yana da imani a cikin ma'anar shi to sai annabi ya wadaha mushi wannan ya bayyana mushi ba wai yana nihin huto na huto ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hado wani abin da ya ci gyaran shi bare abin ne ya nuna mushi cewa akwai tanakuri ba wannan ba yake nihi neman haske da karin bayani yake radiyallahu ta'ala anhu قال الزين بن المنير الحافظ ابن حجر yake cewa az-zain ibn al-munayyir yana cikin wanda suke da sharhin bukhari ya bace yace hadisin abizar yana daga cikin hadisan raja'i sa kauna ga rahama allah wanda afdal ittikalu alaiha ba adal jahala dalilin shi inzi ibn al-munayyir yace wasu jahilai sun dogara da shi zuwa ga fada ma ayyukan zanubai sai suna ganin cewa to kawai duk abin da muka ga dama ai karshe muka ce la ilaha illallah zan mu samu tsira wanda wannan yace dogaro ne na jahilai yace walaysa huwa ala zahirihi wannan ko ba akan zahirin shi yake ba yace saboda kaidodi sun tabbata cewa haƙoƙi na dan adam mujarradin mutuwa akan imani ai ba su warware maka su kaji kai ta fashi kai ta zalimcin mutane ka ce a ƙarshe ka ce la ilaha illallah yace walakin la yarzu min adam suqudiha alla takaffalu llahu biha amman yuridu an yudkhilahu aljanna sai dai rishin cewa ba a baka lada ba a sauraye maka haƙin wani ba shi yake nihin cewa ba Allah ba zai dau nauyin wanda ya ga dama shigar da shi aljanna ba wa min samma radda anan gurin Abu Zar yayi raddi ga wannan magana yake ga abin kamar yayi nisa cewa zai shiga aljanna cikin hadisin akwai kun fahimci cewa anna ashabul kaba'ir cewa masu kaba'ira ba su dawama a wuta kuma kaba'ira ba za ta warware musu sunan imani ba kuma cewa gairul muwahhidin la yadkhulun aljanna wanda ba mai tauhidi ba bai shiga aljanna ibnu hajar yace wal hikmatu fil iktisari ala zina wa sarqa ishara ila jinsu haqqi llahi wa qul ibad abin da yasa aka takaita akan cewa wa in zina wa in sarqa aka ai zinubai jiyawa ne ga kisan kai ga kaza amma aka takaita cewa wa in zina wa in sarqa yace saboda takaitawa akan haqqin Allah da haqqin bayu haqqin Allah da haqqin bayu kama Abu Zar ya kawo hadisin can ne yake cewa wannan la yazni zanihi wa hina yazni wa huwa mu'min yadda dai abun nan al-Imam Ibn al-Mulakin Allah mashi rahama ya faɗa sai babu na biyu al-Imam Allah mashi rahama da jin kai yake cewa babul amr bi ittiba'il janaiz baban da ke bayanin umarni da bin jana'iza an jana'iza abita hadisin zai yi bayani akan shi az-zain ibn al-munayr yake cewa lam yafsah bi hukmihi anan bukhari bai bayyana hukuncin abun ba wajibi ne ko mustahabi ne ko kaza ka wuce babul amr bi ittiba'il janaiz yana da shiddatut tahari tunda a hadisin ce akai amarna wanda umarni yana iya dokan nadab yana iya dokan wajib حديث ندب ودربي لثلاثين دتر على الإمام كتشه حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شمد أبوه قدابك ويكما يا هنا مد أبوه قدابك يتي أمرنا باتباع الجنائز يا أمر شمد بن جنائزة وإيادة المريض قيشة مر الله وإجابة الدائي دا أمسى ميدا أبا واندي كراك دا أواتا وليما كوتا أبنشك أمسى wa nasrul mazlum da taimakon wanda aka zalimta wa ibrarul qasam da kubutar da rantsuwar dan uwanka wa raddi salamu da mai da sallama wa tashmitul adish da gaishe da mara mai atishawa wa nahani ya hanemu an aniyatul fidda gami da makayi na azruha wa khatamiz zahabi da zobe na zinari wal hariri al hariri wa dibaj da dibaji shine magaru zamin al hariri mai kabri wal qasid da qasid da istabraqi duka nau'i ne na abun nan na al hariri mun ganshi hadisi na 1240 anan gurin al imam al bukhari ke ce haddathana muhammad haddathana amr ibn abi salama anil auza'i qala akhbarani اي اخبرني ابن شهاب ابن شهاب يا بام لاباري تش اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس حق المسلمي ga muslimi guda biyar ne ni ana yana nihin daga cikin haƙin muslimi ba waya takaita ba andan a wani guri ya ambaci goma nan ba yana nihin ambato su duka ba yace raddu salamu mai da sallama wa iyadatul marid da gaishe da marar lahiya wa tiba da janaiz da bin janaiz wa ijabatu da'awa da amsa da'awa wa tashmitul adis da gaida wanda ya ci shawa ce taba'ahu abdurrazzaq abdurrazzaq yan mushi mutaba'a qala akhbarana ma'amar wa rawahu salamata an uqayl salamatu ya rawato shi daga uqayl nan gurin kalabazi Allah mushi rawan ke cewa muhammad anan gurin shine al-imam az-zuhuli nan gurin idan muna tunawa a darasi na 8 mun kawo bayanin babban malamin al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli malamin shi ne wanda an samu matsala tsakanin shi wanda babban abin da yake amma wannan bai hana shi ruwaya hayya sayo hadisi cikin sahihin shi ba wanda dalilin wannan ne ma zama sababin da Bukhari ya bar garin matsalar tayi kamari amma duk da wannan da yaje wallafa sahihin shi bai kaurace ma ruwa marwiyat na wannan malamin ba sai dai abu daya kawai yana ambata shi a tsaraice bai ya ce Muhammad ibn fulan ba kawai ce haddathana Muhammad haddathana amri kawai haddathana Muhammad yana nihin al-Imam az-Zuhuli wal maqsud huna isbat mashru'iyyati la tikrar anan gurin raddu salam fi fadl itiba' al-janaiz zai zo anan gaba amma bibiya janaiza yace magana ta zo akan shi ya zo akan cewa fadl itiba' al-janaiz farala bibiyar jana'iza to nan gurin a can wasu kitabin kitabul jana'iz abin da yake ni an tabbatar da shar'antuwar tafalati karara babu maimaitawa nan farala can kuma tabbatuwar abin nan bibiyar jana'iza kenan nan gurin sai ya zama na babu tikrari da abin da zai zo nan gaba anan zai zo yace amma hadisin bara inja al-imam ibn al-mulakin amma hadisin bara yace bukhari ya hudo shi a cikin gurare guda 10 cikin sahihin shi anan gurin dabi'a ta bakwai ta fadi minal manhin aha shine ar-rukubul mayas rukubul mayasir wanda ya hudo shi cikin al-istizan da ashriba a cikin wani gure ce al-mayasirul humuri ya zo kuma cewa ibrar al-qasmi aw al-muqsimi a cikin asali na ad-dunya dai Allah mashi rahama shine al-qasam a cikin hashiya yace kuma al-muqsim a wani guri da bai ce ibrar al-muqsim ba tare da shakku ba anan gurin yace khatimuz zahabi a wani guri yace khawatimu aw takhatumuz zahab a wani guri yace daga khatimuz zahab ko khawatimuz zahab a cikin wani guri a muslim yace shurbu fi aniyatil fidda fa innahu man sharaba fiha bidunya yace duk wanda ya sha a cikin ta anan duniya ba zai sha ba a lahira a wani lafazin yace ifsha'us salam a madadin a ce raddus salam sai yace ifsha'us salam kenan wannan sabanin nukanin da ake samu a cikin wannan ya bayyana mana hadisin abi huraira shi kuma muslim ya huddo shi da kari wa tansahu lahu iza gaba kamushi nasiha idan ya bace idan bayyana ko kuma ka yana halarci a wata uwa yace wa iza tansaha ka fansahu idan ya nemi nasiha ka kai mishi malamin bukhari anan gurin shine zuhuli ya sarraha bihi ghayr wahid ba dai ba bi ba cikin malamai suka bayyana kirara al-imam al-hafiz al-jayyani cikin taqayidul muhammad yace lam yunsib muhammadan hun ahadu min shuyukhi Bukhari anan bai nasaba malamin shi anan Muhammad kin ɗaya ne daga cikin malaman shi anan gurin sai Abu Nasar yake cewa shine kalabazi kin wancan Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli a cikin Hudar Sari yace Muhammad shine al-Imam az-Zuhuli ya tabbatar da cewa As-Suyuti haka ya tabbatar a cikin At-Tawshih yace to anan idan wannan abin ya tabbata magana akan hadisi na farko min aujin ta tamil mu'allafin ahaduha ɗaya daga ciki inna ma zakara ba'dul awamir abin da yasa ya ambaci wasu abubuwa na umarni allati umiru biha fi waqtin wanda an umarce sa a wani lokaci daga ciki akwai bin jana'iza da binneta da sallah a gareta suna da cikin furudul kifaya a wajen jumhurin malamai asbagu yake cewa salat sallah da cikin malikiya sallah a gareta sunna ne a wajen mu tamamu habi qurbiha afdal kaje gaba da jana'iza kaje kusa da ita shi yahi lilitiba saboda bin sunna kamar yadda ya zo cikin gurin shi kyarara sun hada na uku yace al-mushatu amamu hata hiya a gaban janaiza mashhurun mazhabun su kaman mazhabun mu ne inji al-imam malikiya ma'ana abu hanifa yace khalfaha za ai tahiya bayan ta janaiza amma al-imam an-nasa'i yace wa amma an-nisa kai yace amma mata fa ta'akharna su su tsaya can baya wajen raka janaiza wai juzu inda hum lil qawaidi ya halitta a wajen sa mata wanda sun zamna sahi so tsai wanda sun tsuha wai harmu mashayatul fitna an hana mashayatul fitna an hara kuma su ɗan mata su je raka janaiza saboda gudun fitna wa fima bainaha al karaha illa fil qaribi jiddan ga wanda ya kasance akwai karhanci sai makusancin su sosai kamar babanta ko kakanta ko danta ko mijinta wannan dan tabi janaiza babu lahi amma yace sahihiyar magana a wajen mu ka makaruhi ne wajen bin suga janaiza koda bai kumshi haram ba wasu ma suka ce haramun ne Dawudi Ashar yake cewa bin janaiza wasu sun dauke shi akan wasu ba kowa ba wajibi ne ga wanda yake makusanci ne wanda kana halarce da makwabci wanda kana kusa haka nan gaida marar lahiya yace muna ganin shi dai ya zamana mai ta'aki mu'akkad ne amma ba ya zamana wajibi ba sannan yace bin janaiza kashi uku ne an yi salli faqat shine ya mata sallah kadai wannan yana da kiradi daya na biyu yaje zuwa gare ta ya halarce ta kuma abin ne ta yana da kiradi biyu na uku hamma ya mata talqini la ilaha illallah wannan shi ma ladan shi daban wa arrawatu wannan daga ibn umar yake cewa kana ya qara'u ya kasance yana karantawa ba a daddafa ni bayan an binne awwalul baqara wa khatimatu wa harkon baqara da kuma cika makinta yana karantawa mamaci wannan na gaba nabi iyadatul marid gaishe da marar lahiya fa matluba shi ma abun nema ne hadisi da dama sun zo wanda bukharin kanshi Allah mashi rahama ya kawo diyawa na uku ijabatu da'i amsa mai kiran wanda ya kiraka in ya kasance a cikin arme ne walima ce ta arme ya kiraka jumhurun malamai sun ta yi kan cewa wajibi ne ka amsa wasu suka ce wal akal wajib haka nan ci wajibi ne ko alal mufdir ga wanda yake abun nan bai azumi wanda bai azumi an kira shi walima wajibi ne ci ko kadan ne da sharuɗa wanda aka ambata amma a wajen mu yace mustahabi ne ba wajibi ne cin abincin wai rahul ulama muta malamai suna ganin shi yana daga cikin abu mai kyau kuma abu ne na hada kai abu ne na kyautata abutaka amsa kiran wanda ya kira ka na hudu nasrul mazlumi taimakon wanda aka zalunta farilla ne ga wanda yake da iko akai kuma za a bi umarnin shi idan zai taimaka ma wanda aka zalunta kin ibrarul muqsim kuma wannan yake banta ne ga fima hillu ga abin da ya halitta yana daga cikin makarimul akhlaq abinda ake nihi yayi rantsuwa akan wani abu wanda kai kake da ikon zartar da shi to ka zartar da abin dan ka kubutar da rantsuwar shi kamar yace maka ko abokinka ne ce na rantsi da Allah yau sai ka je gida na mun yi abinci to wannan ko mun uzurin ka kai kokari ka daidaita lamarin ka kaje ka yi dan saboda ka sabke wannan rantsuwar ba za ka sa shi ka fara ba yace tarattaba ala tarki maslaha idan ya zamana abin da yace in babu maslaha a wajen barin nashi in ya zamana gurin da zai ce yan rantsi he kaje kun yi abincin wajen kada kada ne da raye raye da abubuwa na saban Allah wannan ba za a ce ka amsa kiran shi ba na biyar yace mai da sallama shi kuma farilla ne ta kifaya a wajen Malik da Shafi'i a wajen malaman Kufa farilla ne akan ta aini akan kowa daga cikin jama'a ai mun sani cewa in ɗaya ya amsa ya sabki to amma wajen su Abu Hanifa in aka ce assalamu alaikum nan wajibin kowa ne sai ya amsa sahibul mauna haka ya ambato a cikin littafin sa al mauna ne fi mazhab alimi ahlul madina na al imam qadi abdul wahhab al bagdadi Allah mashi rahama mai littafin at talqin cikin malikiya yana da kuma al mauna wa aqalluhu mafi qarancin sallama dai shine assalamu alaikum qala malikum malik yace wala yanbagi salamun lahi alayka bai kamata ba a ce salamun lahi alayka me yasa saboda duk wani lafazi duk wani zikirin da ya kasance yu ta'abbadu bihi huwa nafsuhu la yujuzu taghayyuruhu duk wani zikirin da ya zamana lafazin shi karan kanshi ake ibadar Allah da shi ai mun gani an ce ka fa ce assalamu alaikum lada kaza in ka ce assalamu alaikum rahmatullah kaza to wannan yake nuna cewa lafazin ana ibada ne da shi to wannan haramun ne ka sauye komai yadda ka ganshi haka zakai amma wasu harufan da suka zamana ba su ake bukata ba dan ka sauya lafazin ba babu matsala kamar wajen kulla arme kalmar da zaka faɗa lafazin an ka hatuka zawajtuka malaktuka duka wannan dan ka sauya ba matsala dan ba lafazin ba ibada bane ba shi bane ibada na shidda tashmitul adishi bil muhmala gaishe da mai atishawa shine kace mishi in ya ce kace ya rahamukallah ko rahimakallah izi ya ce alhamdulillah shi kuma ya maido ce ya hadikumullah wa yusallihu balakum kamar yadda ya tabbata dai yawa babu na gaba babu dukulu alal mayyit idza udrija fi kafanihi baban dake bayanin shiga ga mamaci idan an lullube shi cikin likafanin shi mamaci ne ya rasu kuma a shiga wajen likafanin shi in an lullube shi a cikin likafanin shi al-imam al-bukhari ahadisi na 1241 da 42 yace haddathana bishr bin muhammad akhbarana abdullah qala akhbarani ma'mar wa yunus ani zuhri qala akhbarani abu salama anna aisha radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu ta bashi labari qala take cewa aqbala abubakar radiyallahu anhu ala farsihi abubakar ya fuskanto akan dokin shi min maskanihi a masabkin shi mazaunin shi bi sunhi a gurin da ake cewa sunhi guri ne kusa da madina hatta nazala sai da ya sauka fa da khalal masjidi ya shiga masallaci falam yukallimu an-nasa bi ma mutane magana ba hatta nazala sai da ya sabko dakhala ala aisha ya shigo wajen aisha Allah rada ita fatayyam mamman nabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi alayhi salatu wasallam ya fuskanci annabi alayhi salatu wasallam ana fatayan mamman nabi kasadan nabi ba ta mamma wacce ba wanda muka sani shi yasa annabi yazo mansubun shi dan shine mafaul fatayan mamman nabiya sai fa kasadan nabi ya nuha ci annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja annabin yana lullube buburdin hibra da wani bargo wanda yake na kabira hibru fa kashafa an wajhi yayyayi annabi yana cikin cutar shi ta rishin lahiya sai yayyayi ta rasuwa nake so sai ya bude huska annabi sallallahu alaihi wasallam makabba alaihi fa qabbalahu sannan ya ruhun mushi ya sumbance shi abubakar ya ruhun annabi ya sumbance shi sun mabaka sannan yayi kuka fa qala sai abubakar ya ce bi abi anta ya nabiy Allah fan sakka ma'ayina ya ma'aikin Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba ammal maut nan bayan ya rasu ne yace ammal mautatu allati kutibat alayka faqad mutuha amma mutuwar da Allah ya rubuta maka hakika ya tabbata ka mutu anan gurin ne saboda me yasa ya hadu wannan sahabbai suna ta shakku suna ta wannan kin cewa sun rude suna cewa ba mutuwa bace yayi kaza ne ai dogo su ma ce ai kaza ne suna ta kowa ba zai so ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwa ce to shi abubakar da yake jarumi ne yazo ya wuce yaje sumbance shi ya huto yake ga masa cewa ai lalle annabi alaihi salatu wasalam mutuwar da Allah ya rubuta mishi ita ce yayi قال ابو سلمى ابو سلمى yake cewa fa akhbarani ibn abbas ibn abbas ya bani labari Allah ya rashi cewa ababakar ya huto da umar Allah ya rada shi yukallimun nas umar yana ma mutane magana abubakar ya huto umar yana ma mutane magana fa qala sai ce ijlis zamna fa aba yaqiya fa qala ijlis yace zamna fa aba yaqiya nan abubakar umar yana da biyayya ga abubakar amma nan ya rude ne fa tashahada abubakar abubakar yayi kalmar shahada fa mala ilayhi nas mutane suka karkato zuwa gare shi ma'ana shahada da ake inna alhamdulillah na hamdu wani su wannan wajen hudu ba wa taraku umar kawai sai suka bar umar fa qala yace amma ba'd amma bayan haka yace faman kana minkum ya abdu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan kana mata wanda daga cikin ku annabi muhammad yake bauta ma to annabi da sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa man kana ya abdullah wanda yake bauta ma allah fa inna allah hayyul la yamutu allah rayayye ne ba zai mutu ba saboda umar anan gurin ya rude karshe ya kai karshen rudewa ta hayya zari takobi yana cewa duk wanda yace annabi ya mutu yana sabke mishi kai qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa nan kaga Abubakar sai ya nuna kaga dama an shiga cikin kunci wanda ya wuce iyaka ya wutunanin kwakwalwa kowa a lokacin farala mai farala yake bayyana duk wannan abin da aka shiga da rumtsin da aka shiga da wahala da jin rishin dadin annabi ya rasu bai hana Abubakar ya tashi musu kudu ba yake ga ya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya mutu yace wa ma muhammadun illa rasulun yace annabi muhammad ba komai bane manzo ne daga Allah yace shin idan ya mutu shi ku da wama zaku yi yace wallahi laka annan nasu lam yakunu ya'lamuna anna allaha anzalaha kaman mutane basu san ba cewa Allah ya sabko da wannan aya sai da abubakar ya karanta ta fatalaqahan nasu minhu mutane suka amshi wannan aya daga gare shi fama yusmi ubashirun illa yatluha ba zaka ji kowa ba cikin mutane sai kaji yana karanta wannan aya hadisin wannan bukhari ya hudu shi a gurare da dama na gaba duka dai nafsin shi ne yace haddathana ha ibn mukayyah haddathana laysa an uqailu an ibn shahab yace akhbarani kharijah ibn zaid ibn sabit anna ummul ala cewa ummul ala wata mace ce daga cikin mutanen ansar ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a tabbashi labari annahu tusima almuhajirun qur'a muhajirai sun yi qur'a fadara lana usman ibn maz'un sai usman ibn maz'un ya fado a gare mu ma'ana qur'a akan cewa kowanne daga cikin mutanen Madina wani bako zai dauka ya kai gidan shi ajiye shi ya tsaya rike shi fa anzalnahu fi abyatina muka sai qur'a ta kama akan Usman ibn Maz'un kaga in bako ya zo abinda za a yi kokarin a tarbe shi a amshe shi a mutunta shi a rike shi hakuri ake ba mu ba yanzu da gudu kake tunanin ka kai cin maka tuwo kai cin maka tuwo ya zame maka sharji a gida yace fa anzalnahu muka sabkar da shi a cikin gidajen mu fa waja waja'ahu allazi tufiya fihi yace ya rasu rasu yayi rishin lahiya da ya muta anan falan ma tufiya inda ya rasu aka wanke shi aka sa mishi likafani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo yace rahmatullahi rahama allah ta tabbata gare ka abu sa'ib yace fa shahadati alayka laqad akramaka allah shaidar da zan maka allah ya girmama ka annabi yake mishi wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alayhi salatu wassalam yake cewa wa ma yudriki anna allah qad akramahu aisha kai nake su take cewa ummul ala sai ummul ala annabi yake ce mata me ya sanar da ke cewa allah ya karrama shi tace bi abi anta ya rasulullah fan saka ma aihina ya ma'aikin allah faman yukrimuhu allah wa allah zai karrama fa qala sai amma huwa faqad ja'a huliqin amma shi tabbas ta zo mishi tabbas yaqini ya zo mishi shine yake fassara cewa kabota ma Allah hayya yaqini ya zo maka yaqini shine wannan ita ce mutuwa ga tafsirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an ce ba shine yaqini wanda sufiya suka ta yi bugalata din su yace wallahi inni la arju lahu alkhaira yace wallahi ina kyautata mishi zatan alkhairi wallahi ma adri ana rasul wa ana rasul yace wallahi ban sani ba ni a matsayina na manzon Allah ma yafa'alu bi mi za aika aikata da ni mi za aikata da ni kada take cewa to nan har annabi ya hadu wannan magana da taji wannan magana tana ma wani sheba shaida usman ibn maz'un zace fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abadan har abada bazan kara tsarkake wani ba in ce ya tsira dan aljanna ne tun daga annabi kanshi ya ce ban san ba abin da za aikata da ni amma nan bazan mu gani malamai sun ce annabi ya hadu wannan ne kahin Allah ya sanar da shi karshe Allah ya sanar da shi mi za aikata da shi yace haddathana sa'id ibn ufair haddathana laysa mislahu irin wannan wa qala laysa ibn yazid an uqayl yace ma yafa'alu bihi mi za a aikata da shi ma yafa kenan shi laysa arwaya shi daga uqayl nafi daga yazid yace cewa ma yafa'alu bihi annabi ta mi za a aikata da shi kenan wancan mamacin ba damiri yana koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa taba'ahu shu'aibun wa amr ibn dinar wa ma'amar hadisi na gaba dukkan su dai muna kaiwa zuwa ga sharhin su yace haddathana muhammad ibn bashar haddathana gundur haddathana shu'ba qala yake cewa sami'tu muhammad ibn al-munkadir qala yake sami'tu jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala lamma qutila abi yayinda aka kashe mai hina ja'altu akshifu sawba an wajhi abiki sai na fara ina bu yayi tuha daga huskar babana ina kuka yace wa yana hauni anhu suna hana ni wa annabi sallallahu alaihi wasallam la yana hani amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayya hana ni annabi bai hana shi alaihi salatu wassalam yace faja alata ammati fatima tabki sai ammata yar uwar ma'aihiyata ta fara tana kuka yace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabkina aula tabkina ki kuka ko kake kuka ma zalatul mala'ikatu tazilluhu bi ajnihatiha ta rafa'atuhu mala'iku su gushe ba suna mishi inuwa da hukawukin sa sai da aka dage shi taba ibn jurayj yayi mishi mutaba'a ce akhbarani ibn al-munkadir sami'a jabiran yaji jabir nan astama'a ne bukhari yake so ya tabbatar mana wannan sune hadisan da al-Imam al-Bukhari ya kawo Yahya ibn Bukhari yake cewa laysa da yake cewa qabla an tunzalu alaihi suratul fatih kahin asabko masa suratul fatih yake nihi wazalika anna usman tufiya qabla maqdamihi min madina wannan ko saboda usman ibn maz'un ya rasu ne kahin su zo madina dabarani ya rawato cewa ummul ala kin wannan a ciki ita ce matar zaid ibn sabit ce mutaba'a ta shu'aibu bukhari ya ambace ta da sanadin ta cikin ash-shahadat cikin ash-kitabu shahadat hadisi na 2687 cikin babul qur'ati fil mushkilat qura'a cikin abin da ya rikice bukhari a can zai kawo shi amma mutaba'a ta ma'amar ya ambace ta ita ma da sanadin ta cikin at-ta'bir kan maharki fassarar maharki bukhari kitabu guda yayi Allah mashi rahama cikin kitabu at-ta'bir babul ainul jariya fil manami ganin ido idaniya mai gudana korama na gudana a cikin maharki mutaba'a ta amr ibn dinar da hadisin jabir muslim ya huddo shi sai dai ja'ala badal muhammad ibn munkadir rawi an jabir da saboda me yasa nan kan mi mamaki a cikin sahih bukhari kitabu guda ba babi ba akan fassarar maharki saboda wani babban sako ne wanda Allah madaukin sarki ya bude kofa juz'i ne wa na annabta wanda duk abin da kai maharki ba na yayaye ba dai kashi uku ne Allah madaukin sarki da sakon da yake su ake son isar maka sai dai in ka jahilci abin baka san ba me ake nihi na fihi jawazu kashfu sawbi anil mayyit idza lam yubdi fihi azan a cikin hadisan nan na harko kenan mun fahimci ya halitta a bude tufa a leka mamaci idan ba a yi tunanin cewa ya sauya ba ko ya jirkita, kuma ya halitta abu a sunbanci mamaci a mishi bankwana wata asi a kuma koyi ne. Sannan Abubakar ya yi koyi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam, annabin shi fara sunbanta Usman ibn Maz'un kamar yadda cikin sunan Tirmidhi Abubakar da yamma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne farau ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yama Usman ibn Maz'un. Wafihi a cikin wannan hadisin da aka kawo yace a ciki akwai Anna Siddiq alim min Umar, Abubakar Siddiq yahi Umar ilimi. Wannan ɗaya ne daga cikin mas'alolin da ilimin Abubakar mai cinnuwa ilimin shi kyararre bayyana da farallar sanin shi da kuma cewa hankalin shi yahi na kowa rinjaye da kuma sadaukantakar fahimtar shi da kuma yadda yake iya tsago hukunci a ƙarƙashin Alkur'ani mai girma da kuma tabbatuwar zuciyar shi. Shi yasa saboda wannan matsayin nashi la yakunu fiha ahad, ba wanda yake kusa da Abubakar a cikin wannan. Yace baka gani lokacin da yayi shahada, ya kalma shahada, ya fara zance mutane sun karkata sun bar Umar, kaga nan yana fara magana sun san cewa to ga wanda zan miji tabbacin magana bai rude ba, ga wanda zan miji magana ta hakika daga wajen shi, duk suka bar Umar suka nihi Abubakar. Yace babu abin da yasa wannan sai saboda babban girman shi da matsayin shi a cikin zuciyarsa akan Umar, da kuma sun san daukaka shi suka amshi ra'ayin shi cikin ruwaya annabin su. Wa qara aqrabi zalika, wanda ya tabbatar da wannan shine Umar hina mata Siddiq, lokacin da Abubakar Siddiq in ya rasu Umar ya tabbatar da wannan shi karan kanshi, yace wallahi ma ahabbu an alqa Allah bi misli amalin ahabbu ilayya bi misli amali Abubakar wala ruditu anni sha'aratun fi sadri, yace na rantse da Allah babu wanda nake kaunar in gamu da Allah akan aiki irin nashi kamar Abubakar, inji Umar Allah mu shirye da shi. Yace kuma nayi gurin a ce ni ina ma a ce gashi ne ma a kirjinka, wanda wannan hadisin ya kawo cikin almutan mayyinina masu guri gurace gurace. Tabari ya ambata daga Abdullah ibn Abbas yake cewa wallahi inni la amshi ma a Umar, wallahi ina tahiya tare da Umar cikin halifancin shi, tare da shi akwai sandar shi, yana zance a zucin shi yana buga sandan tashi a ƙasa ma ma a hugai riba kowa tare da ni, inji Abdullah dan Abbas daga ni sai shi. Yace ya kai dan Abbas a tadri ma hamalani ala maqalati allati qultu hina mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka san me yasa na faɗi magana ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, nace a ban sani ba ya amirul mu'minin. Yace innahu ma hamalani ala zalika, babu abin da yasa na faɗi wannan sai fadar Allah madaukin sarki yake cewa wa kazalika ja'annakum ummatan wasatan, haka ne muka sanya ku al'umma tsakatsake haci zuwa inda Allah ya ce shahidan. Yace fa wallahi in kuntu la azunna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabqa fi ummati, yace wallahi ina zato ina tunanin Annabi zaman da yake a cikin mu zai doguwar rayuwa har yayi shaida a gare mu, yashhadu akhir bi amaliha, yayi shaida ga al'umma shi gaba ɗaya a ƙarshen ayyukan su. Wannan shi yasa nayi tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba a wannan lokacin. Yace a cikin tarihi na Umar li Malik Umar al-Muhajjar li Malik Kafi Siddiq mukhdi'un wa musibun fi at-tawil fi sahaba mukhdi'un, a cikin sahabbai yayi kuskure amma kuma ya dace cikin tawili, ma'ana shi Umar. Yace sannan ka sani cewa anna zikir Aisha, cewa Aisha Allah radda ita ta ambata, yana nuni akan himmantuwarta da wani lamari na shari'a, kuma cewa bai shagaltar da ita ba game da har da ce abinda ta harratu har zuwa ranna. A cikin hadisin akwai gibci Siddiq an wafatihi cewa ashe Abubakar bayyana annabi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ya wayi gari a ran nan salihul hal, halin shi da dama dama har Abubakar ya hutaita harkokin shi ya tafi gonar shi Abubakar dan ya ga a jikin na annabi da sauki. A ciki akwai annahum kanat lahum amwalun, suna da dukiyoyi wanda suke neman kame kansu kuma suke kare mutuncin su a ciki gami da roƙon wani, shi yasa Abubakar ya huta a bisa dokin shi ya tafi gonar shi. A na gaba cikin shi akwai hina sadaka bi malihi kulli aradul aina, da aka ce yayi sadaka da dukiyar shi gaba daya, abinda ake nihi dukiya ta kudi tsantsa kudi na hannu ba, dan gashi an ce gashi da gona a ƙarshe, ina magana da za a ce dukiyar shi duka ya bada, to amma an can dukiya ta kudi gari ake magana, nan kuma ga gonar shi bai bada ta ba. Wa fihi a ciki akwai cewa la yasru ila bai'ir rubi'i, bisa gaugawa sai da rubi'i saboda abinda aka faɗa na alƙawali. A ciki akwai ad-dukhulu ala al-binti bi ghairi izani, cewa idan zaka shiga wajen diyarka ko da ba izini zaka shiga, inda Abubakar bai nemi izinin Aisha ba kawai shiga yi cikin gida, ya halitta ce tana yuwa a ce da kai wani a gurin ta sai ya zama kamar gida ne cike da taro cike da jama'a, ba buƙatar sai ya nemi izini shi yasa ya shiga. Abu na gaba yace amma hadisin ummul ala cikin shi akwai cewa la yaqdu ahadun ba a yanke ma wani kawai a ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne, sai dai a ce an kyautata ma mutun zato in ya kasance mai alkhairi ne idan kuma ya kasance mai mummunan ayyuka ne ya zamana a ce ana ji mishi tsoron halaka amma ba a ce tabbas wani kawo ɗan aljanna ne da yace gashi nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ma adri ni ban sani ba me za a aikata da ni duk da cewa ni annabi ne malamai suka ce wannan tana yiwa ya kasance kahin Allah ya sanar da shi cewa Allah ya gafarta maka zanubanka na gaba da na baya wa maru'iya wa qadru ru'iya ma yafalu bi amma daga baya ya ga abin da za a aikata da shi shine an mishi gafara yace wa huwa sawabu shine daidai dan ga yacin cikin suratul fatih Allah yace ya gafarta mishi zanuban shi gaba da baya kuma nan yace ni ma ban san ba me za a yi da ni to kahin asab ko da waccan gafaran ne dan saboda shi annabi alaihi salatu wassalam bai san ba wannan baban sai da Allah mishi wahayi Dawudi haka yake faɗa cewa mai fa'alu bi shi cewa mai wahami ne amma faɗar shi da yace mai fa'alu bi wasu sun ce cikin lamarin duniya me zai same ni na cututtuka ban san ba da wannan amma wannan a dauke shi a haka akwai nisa tunda ai ba kan magana sha'anin duniya ake ba malli har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana fa in qulta idan ka ce wannan ma'ana ta ci karo da cewa ma zalatul mala'ikatu zullu bi aynata hatta rafa'atumuhu mala'iku bisu gushe ba suna zamne suna mishi inuwa da hukawukin shi sai baban jabir ma'ana sai da kuka yi sai da aka dauke shi amsa shine cewa babu cin karo da juna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai furci da san rai sai yayi inkari ga ummul ala da ta yanke cewa shi akan ibnu maz'un cewa dan aljanna ne dan saboda bai sani ba lamarin shi yaya zai ya kasance amma a cikin jabir annabi an mushi wahayi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayyanke tabbas cewa ga abin da ya faru gare shi yasa ba cin karo da juna kenan kan mutun ya gama cewa can ga Usman ibn Mazun annabi ya ce kakki kare yanke ma wani hukunci ba wanda ya san me za a yi da shi kuma nan gurin ya ma baban Jabir shaida nan gurin abin da aka bashi na wahayi shi yake aiki da shi dan gaibu ne baban Jabir an sanar da shi ga halin da yake ciki ya gaya ma mutane Usman ibn Mazun kuma ba a gaya mishi ba ya sanar da yake nuna yan mata inkari amma cikin hadisin Jabir ciki akwai mun fahimci fa'ida cewa ya halitta yin kuka ga mamaci ba kuka da uhu da karaji ba abinda aka hana shine ayi ta kuka ana ta abin nan wasu kutu sha kuma wanda yake kukan a tausaya mishi ba a haushi da fada ba wasu kutu shari'i da majidul baki minar raha da kuma shuru da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda shi mai kukan zai samu el hutawa ta zicci shi yasa aka kyale shi wa ma'ana haza anan gurin kenan ba zai zamana ba wani ma kusanci ya mutu mata suna ta koke koke wani ya shiga daga cikin koyayen su ko wani dan uwan ma'aihin ya zazzage su yayi ta fada a ya lallashe su dai zai ya ba su ya lallashe su yasa su kyale wa ma'ana haza anna abdullahi mukarram amma anan nan cewa abdullahi dai baban jabir an girmama shi har wajen mala'iku yana da girma kuma in wanda suka mishi da hukahukin su dan saboda sun hada akan shi kuma sun zo suna gaugawa da su za a dauki su dauki ruhin shi su kai can wai inda Allah ya yi tanadin cewa zai girma bayan Allah nagari ruhin sa a dauka a kai can har rawato hadisin Jabir cewa laqiyani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gamu da ni yace ala ubashiruka bazan baka labari ba anna Allah ta'ala ahya abaka Allah ya rayar da babanka kallama huki fahan yayi zance da shi gaba da gaba ba shamaki wa ma kallama ahadin qaddu Allah bai taba ma wani zance ba irin na baban naka yace sai ta bayin hijabi wannan farala ce da Jabir ya samu tabbacin cewa to daga nan kuma sai zamana Allah madaukin sarki ya cire mishi jin zahi ta mutuwar ma'aihin shi da kuma jin zahin cewa ma'aihin shi ya rasu sai ya ji saukin cewa ga matsayin da ya samu to kuma wannan radadi na mutuwa shi ya sabka a gare shi nan zan mu takaita abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara zan mu karanta abin nan fa'ida ta da take kalkashin ushaqul kutub wanda a ƙarshen Bukhari muke karanta ta muna kawo wasu maganganu na malamai wanda sun shahi abinda malamai suka kasance akan shi na littattafai tsakanin su da ilimi mu'amala su da littattafan ilimi ina zo yawa safaha ta 146 ya kawo babe na 6 yace fasalun fi qatlal kutub wal makfufina biha fasalin da yake bayanin wanda littattafai suka kashe su cikin magabata da kuma wanda suka kihu akan littattafai suka kaho musu mimman qatalahu al-kutub musawarara da kyau daga cikin wanda littattafai suka kashe su akwai Amr ibn al-Jahiz Jahiz mai littafin al-bayan wa tabyin ya gabata yake cewa sababin mutuwar da mu makaranta ba sababin mutuwar Jahiz ya kasance bi suqut mujalladatul ilmi alai manya manyan mujalladat ne na ilimi suka hado mishi a maktabar shi suka kashe shi a shekara ta 255 Allah mishi rahama da jinkai daga cikin su wannan na farko kenan jahiz sababin mutuwa shi shine littattafan maktaba shi daga ciki akwai al-allamar muhaddis babban malamin nahwu duk abin da kan rayi akan shi rahama ta Allah da adalcin shi akan shi zai karbi rayuwarka Abu al-Abbas Ahmad ibn Yahya wanda aka yi sani da Sa'alab al-Imam Sa'alab Allah mashi rahama babban malamin lugha sababin mutuwa shi wata ran ya huto daga masallacin Juma'a ran Juma'a bayan la'asar ya kasance kunnan shi bai ji sosai bai ji sai an daga murya da kyau to a cikin littafi hannun shi ya huto daga Juma'a akwai littafi yana tahiyya haka yana karantawa cikin hanya wannan ɗan tahiyyar ta Juma'a ba zai bari ta tai a banza ba da littafin shi ana sallamewa in ya hayo hanya yana karatun shi azawwa gida zai taho lokacin su bai tahiyya a banza babu ɗaya wanda lokacin suke bari ya tahi a banza fasada matufar sun yana tahiyya idan shi kan littafi haka har wani doki ya zo ya tunkuɗe shi ya fada cikin wani rami aka huddo shi ya rude aka dauke shi zuwa ga gidan shi a cikin wannan hali yana jin ciwon kan shi yana ciwo a wannan rana ta biyar rasu a shekara ta 291 Allah mashi rahama kaga shi ma a takaice dai sababin rasuwar shi wannan littafin da yake karantawa daga Juma'a zuwa gida daga cikin su akwai babban malami shugaba na Larabci wanda shi ya fara ilimin al-Arud Abu Abdurrahman Khalil ibn Ahmad al-Farahidi babban malamin Basra wanda ya rasu shekara ta 170 Hijriya Allah mashi rahama ya tabbata cewa sababin mutuwa shi yake cewa uridu an uqarriba naw'an min al-hisabi tamdibihi lijariya ila al-bayya fala yumkinuhu zulmuha yake cewa Allah mashi rahama ina so in sauƙaƙe ma al'umma wani fanni na ilimin lisahi mathematics wanda yarinya al karama aka aike ta shago mai shago ba zai taba zalumcin ta ba wa dakhala al-masjid da ya shiga masallaci yana ta tunanin yaya zai huto ma wannan aiki fasada matusariya sai game da gimshiki na masallaci yana rafkane yana cikin tunanin wannan fankalaba alazir ya fada a bayan shi sai ya zama shine sababin mutuwar shi wa qila ma suka ce bal kana qadau bahar min al-arud yana yanke wani bahari daga cikin bahar na arud ilimin arud wanda shi ya kirkire shi shine wanda ya asasa ilimin arud wannan kaga shi ma sababin rasuwar shi hidima ga ilimi yana cikin tunanin ilimi daga cikin su akwai al-allama baharul arabiya abu ja'far an-nahas Allah mashi rahama da jin kai mai rasuwa 338 hijriya sababin rasuwar shi wata ran ya zamana akan darajar qiyas alasha din nili wani abun ga abu sawan dan tudu a gudabara abun nan tekun nil yana daga cikin kwanukai na ziyadatuhu kwanukan shi na ziyara wa huwa qaddu bil arud shay'an min ash-shi'r yana yanke wani arud shi'iri baiti na shi'iri sai wasu daga cikin wannan ba'adul awam awamun na suka ce mishi hazar sarun yas'arun nahara tala ziru fatagulu al-as'ar wannan yas'arun nil ya sihiri ne yake ma tabkin nan hamma ya zama yana nihin abun wannan farashi ya tashi fatagulul as'ar farashi ya tashi su da suka ga ya kalli nil haka yana ta karatu yana ta rubuce suka ce sihiri ne zai ma tabkin nil dan saboda ya rike farashi ya tashi farashi ya tashin ma al'umma fadafa'ahu bi rijlihi nil wani jahili yazo ya tunkuɗa shi da kafar shi cikin tabkin nil kin nan falan yuqaf lahu ala khabarin ba taba samun labarin shi ba har yau Allah mashi rahama kaga wannan kin jahilci kaga abinda jahilci yake kai babban malami na al'umma yana ma abinda al'umma za ta hidimu ya tura shi cikin tekun da ya rasa a cikin zamanin sababin mutuwar shi to anan mutun zai tabbatar an ce jahilci cuta ne zai tabbatar da wannan inda a ce ya san shi ya san waye shi ba zai mishi wannan zatan ba daga ciki akwai al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj mai sahihi Muslim Allah mashi rahama Abu Amr ibn Salah ya kawo cikin littafin shi Siyanatu Sahihi Muslim min al-Ikhlal wal Ghalat wa himayatuhu min al-Isqat wa Saqati yana tarjuma ga al-Imam Muslim Allah mashi rahama mai as-sahih wanda ya rasu shekara ta 261 shi al-Imam Muslim kenan yace wa kana li mautihi sababun garib mutuwan Muslim tana da sababi abun ban mamaki nasha'a fi gamaratin fikriya ilmiya ya tashi cikin nutsuwa cikin tunani na ilimi na fayayyi nayi karatu a wajen shi a wajen nay sabur na karanta ma'ana sirar shi a cikin nay sabur da ma sauran gariruka na cikin musulunci na hakimun nay saburi abinda al-imamul hakim ya rawaito ma'ana anan hakim abu abdullah nay saburi yake cewa naji aba abdullah muhammad ibn yaqub yace naji ahmad ibn salama abokin musulmi ne cikin neman ilimi yace uqida li abul husaini majlisin lil muzakara an kulla wani majlisi na muzakara ga al-imamu muslim sai aka ambato mishi wani hadisi wanda muslim bai san shi ba sai ya tashi ya koma zuwa ga gidan shi ya kunna wuta yake cewa duk wanda suke cikin gida la yadkhulanna alai ahadun minkum hazal bait a yau kan wanda ya shigo mana cikin wannan ɗakin daga cikin ku, ana cikin muzakara dubunnan hadisai an ambaci guda ɗaya da bai sani ba, ya koma gida ya shiga ɗaki ya yi rihe bincike zai yi gaba ɗayan su kan wanda ya shigo mishi inda yake. Faƙila lahu, sai aka ce mishi uhidiyata lana tsallatun fiha tamr, ai an kawo mana hadiya wadda akwai dibino ciki a cikin wata jika, yace ku kawo mana ita. Sai aka kawo mishi wannan dibino, sai ya kasance yana neman hadisi, yana al-Imam Muslim yana cin dibino ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, sai da asuba ta yi wannan dibinon ya ƙare, kuma al-Imam Muslim ya samu wannan hadisi, yake cewa zadani siqatu anan gun, yace amintaccen mutun ya tabbatar mini daga cikin ɗaliban al-Imam Muslim annahu min hamar marida wa mata, sababun wannan yayi rishin lahiya ya mutu, wannan wahalar da kan nashi dai akan neman hadisin nan guda ɗaya shine sababin rasuwa al-Imam Muslim Allah mashi rahama da jin kai. Yanzu mu takaita abin da muka faɗa, daidai Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara.